Bear. Gabdul.
Don't go.
Irin fatan da ka mun kanka walau kai ran ko sharran kanka dan wa kai harkanka ni ma in yi harkana duk irin fatan da ka mun kanka walau kai ran ko sharran kanka dan wa kai harkanka ni ma in yi harkana mu dena fada mu sasanta in an yi rasuwa mu jajanta mu'amalar mu inganta sirkan mu mu alkinta wasu biri suke kallo kallo na ni ina kallon ayaba kenda Allah ya tsara tsara mu babu mai iya canza mu rayuwa is ton by ton Arsenal no bi Everton ana yi muna Shelton mu cika za su popcorn ata na gari lamiri
lamiri ne
me tare ma fada amini
amini ne
bere na kadan barawo
barawo ne
me na sada ko soko ne
kaga shashi
irin fatan da ka mun
kanka
walau kai ran ko sharran
kanka
dan wa kai harkanka ni ma in yi harkana duk irin fatan da ka mun walau kai ran ko sharran
kanka
dan wa kai harkanka ni ma in yi harkana yawun tafiya waiwaye in ta kai mu duhu muna sa fitulu
fitulu
duk mai fuska biyu a saukake shi muke kira fitulu
fitulu
ki fa pes ya sha sabulu mu da swag super da blue rayuwa yar nasibi ce kushe na wani adawa ce makiya zan musu pa 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 surutu suke mun cha 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 talauci mishi ta 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 sai huta pa 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 dan uwana ka bar kunci kana harkan a jawanci ganin bayana sai asubanci ai faduwa na sai bacci irin fatan da ka mun
kanka
walau kai ran ko sharran
kanka
dan uwa kai harkanka ni ma in yi harkana duk irin fatan da ka mun
kanka
walau kai ran ko sharran
kanka
dan uwa kai harkanka ni ma in yi harkana